Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmed Kabara zan karanto. An kashe wasu 'yan sanda guda uku a wani harin da aka kai wa jami'an tsaro a Niger kusa da kan iyakar Najeriya, Kamaru, Najeriya, Burkina Faso da kuma Mali. A shekarun jiya Alhamis ne ma'aikatar tsaro ta Jamhuriyar Niger ta bayyana wannan sanarwa ta gidan talabijin. Kanar Lardu Muhammad Mustafa ya fadawa manema labarai cewa maharan sun kai harin ne akan baburan hawa guda hudu da kuma wata akurukura kira Toyota. A harin baya-bayan nan an kashe jami'an tsaro na ma'aikatar guda uku. Haka kuma maharan kunar bakin wake guda biyar sun mutu a ranar Laraba da ta gabata a wani musayaruta da aka yi a yankin Difa, inda mahukunta suka dora laifin akan 'yan ta'addar Boko Haram. Wannan hari dai ya zo daidai ne a lokacin da 'yan kasar ta Nijar ke haramar kada ƙuri'unsu a zaɓen raba gardama da za a yi ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu. A jiya Juma'a, kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi aminar za ta sauƙaƙa matsalar kwararar 'yan gudun hijira mafi yawanci da suka gani mai muni tun daga yakin duniya na biyu. Haka kuma shugaban kungiyar kasashen Turai Donald Tusk da Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu sun kira wannan yarjejeniya a matsayin wata babbar hoɓɓasa. Davutoglu ya ce wannan abin tarihi ne ga kasarsa da kuma kungiyar tarayyar Turai. Wannan yarjejeniya za ta shiga aiki ga dangadan a gobe Lahadi idan agobe Lahadi in Allah ya kai mu. Dukkanin 'yan gudun hijirar Siriya da wasu kasashen da suka shiga kasar Girka ba da izini ba za a aika da su Turkiya bayan an musu rijista tare da amincewa da neman mafakar da suka yi. Sannan za a raba yawancinsu daidai wa daida a kasashen Turai guda 28. Fiye da 'yan gudun hijira miliyan 1,200 ne dai suka kutsa cikin Turai, musamman ma tun daga lokacin da aka shiga shekarar 2015 zuwa yanzu, inda suke bi ta kan iyakar tekun da ke Girka da kasar Italiya bayan mutuwar wasunsu kamar guda 4,000 duk a kokarinsu na ƙetarewa. An tafke wani kokuwar da ake tuhuma da kisa harin da aka kai a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda aka damke shi a kasar Belgium kamar yadda ministan kasar ya bayyana. 'Yan sanda ne suka tafke Salah Abdussalam a wani samaman da suka kai a jiya a wata unguwa mai suna Molenbeek da ke birnin Brussels. Mahukunta sun ce Salah Abdussalam ya ji rauni a kafarsa har kuma sun mika shi ga asibiti. Ministan shige da fice na kasar Belgium, Theo Franklin, ya faɗa ga cewa lallai wannan abu ya tabbata, inda ya bayyana akan shafinsa na Twitter da cewa mun kama shi. Gidan talabijin na kasar ya bayyana yadda 'yan sanda suka kutsa suka kai samaman tare da ta saƙiyar mutumin zuwa cikin motarsu. Wani kakakin gwamnatin kasar ya ce har da wani Munir Ahmed Alaj da ake kira da boyayyen suna na Ani Amini Chokri, wanda shi ma suka ce an ji wa rauni an kuma kai shi asibiti. Kafin dai tafke waɗannan 'yan ta'addar, sai da jami'ai suka gano tamburin yatsunsu a jikin wasu gidaje a wata unguwa da ke kusa da inda aka kai samaman a makon jiya. Kasar Rasha ta janye mafi yawancin jiragen saman yakinta na kai hare-hare daga Siriya, sannan ba su kai wani harin sama ba a makon da ya gabata gabaɗaya, kamar yadda jami'an sojin Amurka suka bayyana. A jiya Juma'a, kakakin rundunar da ke lura da ayyukan sojin Amurka a gabas ta tsakiya, Kanar Patrider, ya faɗa wa manema labarai a cikin rundunar tsaro ta Pentagon cewa in har ba a ce an ɗauke dukkan jiragen ba, to mafi yawanci kuwa an kwashe su daga Siriya. Rundunar sojin Rasha dai sun taimaka wa sojojin ƙasar ta Siriya a wannan mako na yakar 'yan ISIS a garuruwan Palmyra da Tadmor, sai daidai wannan agaji da suka kai na kai hare-haren sun yi shi ne ta hanyar amfani da sojojin da ke yaki ta ƙasa. Reda ya ce har yanzu sojojin Russia na agazawa yakin na Syria a fakaice amma sun kuma ƙara da cewa jiragen da suka kwashe din babu alamar su amma har yanzu akwai wasu da suka bari kamar masu saukar angulu da kuma jirgin da ke dakon jiragen yaki wanda suke zaune a ƙasar har ma da ƙarin wasu sojojin ƙasa a ajiye. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin taro a ranar Juma'a mai zuwa don tattauna maganar makomar Koriya ta Arewa da kuma sake gwada harba makaman roka da ta yi samfurin ballistic masu cin gajeren zango. Magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga gwamnatin Pyongyang da ta dakatar da waɗannan gwaje-gwajen da take yi na tsokanar fada wanda ya bayyana a matsayin ya saba ma ka'ida, wanda kakakin Ban Ki-moon din Stephen Dujarric ya ce matsayin da ake ciki na gwaje-gwajen Koriya ta Arewa a zahiri iyakar tsokanar da Koriya take nunawa kenan, wanda kuma yana taɓa zukatan al'ummu. Saboda haka suke kira ga Pyongyang din da ta bi dokar ƙasa da ƙasa ta duniya. Koriya ta Arewa ta haharba makamanta masu linzami game da cewa suna gwaji ne, wanda hakan ya saba wa dokar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta haramta musu mallakar makamin na nukiliya. Jami'an ƙasar sun ce rokar ta su da suka harba ta ci kimanin kilomita 800 kafin daga baya ta tunjuma a cikin gabashin tekun da ke arewaci. Wata 'yar adawar ƙasar Cuba mai suna Marianne Lieva za ta sanar da shugaban Amurka Barack Obama irin godiyar da take masa game da cewa ya raina yunkurin inganta rayuwar mutanen ƙasar Cuba wanda take nuna wa duniya. Lieva na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ta ƙungiyar adawa mai suna Ladies in the White a Turanci. Ofishin jakadancin Amurka na Cuba ne ya gayyace ta a sanarwar da ba a ambaci sunan shugaba Obama ba, amma an ce mata wata babbar ganawa za a yi da ita. Yar jarida ce dai wannan mata mai zaman kanta mai kuma shekaru 69 da haihuwa, tana da damar da za ta gashi shugaba Obama a wannan gayyata da aka yi mata, inda take sa ran cewa za ta ji ta bakin sa sannan ita ma ta bayyana masa nata ra'ayin. Ta faɗi cewa Obama ba zai iya canza ƙasar Cuba ba, to amma zai zame mata wata sharar fage da za mu iya yin amfani da ita don cuɗanyar mutanen Cuba da sauran duniya, ta yadda za mu inganta kawo canji da kanmu a rayuwar da ta kamace mu a cikin ƙasarmu. Jami'an tsaro na farin kaya a nan Amurka suna kallon cewa wani abu da wani ba Amerika ya bayyana na cewa ya guje ma kungiyar ISIS wanda ya gaya wa tashar talabijin ta Kurdawa da ake kira Kurdish 24 ya bayyana cewa ya gudu ne domin ya tsira daga hukuncin da da ya ɗauka. Muhammad Jamal Kwes ɗan shekaru 26 ɗan ƙaramar hukuma Alexandria ta nan jihar Virginia a Amurka nan ya yi magana da cewa ya guje ma 'yan ISIS sannan ya baro birnin Mosul ne a ƙarƙashin da yake yaƙi da ita ƙungiyar. Jami'an tsaron Kurdawa sun ce sun cafke shi ne bisa ganin yadda yake kai goro da kai mari a birnin Sinjar da ke arewacin Iraki. An dai gan shi a wata hirar talabijin ɗin da aka bayyana yake cewa ya yi nadamar abin da ya aikata, wanda aka gan shi a natse yana wannan hira cikin natsuwa da kuma sigari yana sha. Haka da ya bayyana cewa wannan ma shan sigarin haramun ne a cikin wannan ƙungiya ko kuma inda take da iko a Mosul. Ya ce wannan abu da ya aikata ba dai cikin hayyacinsa ya aikata shi ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau Halima tayi balaguro ga dan bangaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga mai nasara Nasarawa Funtuwa sai mai sauraron mu tukur harka tsohon garin Rijau a jihar Niger Najeriya da fatan kana nan lafiya muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Malam Adam A Adam Gashwe shugaban majalisa a Bare Huce a jihar Yobe sai Ismail Bima mai Gombawa shugaban majalisar Abare Huce na Facebook tare da dukkan ƴan majalisa da fatan kuna nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi tare da Sanayet da Abdulrahman Sai Nabila da Abubakar Yahaya Karfi da fatan duk kuna nan lafiya muna mika dan bangaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Kabiru Janya Kware da matarsa sai gaisuwar malam-malam mai zanen hula na Gololo da Alhaji Musa Lawo garin Kacalla sai Alhaji Idi mai Goro Kesa da Sa'adatu Sa'ar mata gaya dukan ku da fatan kuna nan lafiya a gaba kuma sai gaisuwar masu sauraron mu barista Isiyaku Barau a jihar Niger Najeriya tare da yalansa da fatan kana nan lafiya muna gaida barista Dallami Alhaji Wushishi na Aisha da Aisha da fatan duk kuna nan lafiya haka kuma muna gaida Umar Gidado Gumi jami'in yada labarai na kungiyar muryar talaka na kasa baki da din bangaisuwa zuwa ga anti Samira tare da mai sauraron mu AB Shooter sai gaisuwar Adamu Attahiru tare da mai sauraron mu Sarkin Hausawan College of Education a Maru sai gaisuwar Baffa Haruna Bajoga jihar Gombe sai dan mutanen Ja'en tare da shugaban kungiyar muryar talaka na kasa wato Zaidu Bala Kofa sabuwa dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna mika dan bangaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Malam Buba Dikko Bukuyum a jihar Zamfara tare da ƴaƴansa Hassan da Usaini da fatan duk suna nan lafiya da kuma mai ɗakin sa muna mika dan bangaisuwa zuwa ga mai sauraron mu shugaban Fofa Adamu Dan Juma bakin wafa a kanan Dabo tare da ƴaƴansa da fatan suna nan lafiya everybody was kung fu was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky jazz. A gaba sai dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu kuma 'yan majalisar GSSP 80 na wata wato Usman Disa Gadaka sai Alhaji Muhammad Garba tare da Ali Audu na rundunar 'yan sandan Najeriya sai Aliyu Muhammad tare da Amina Adam Sheikh sai Audu Musa wato Density a garin Kaduna tare da Badisa Mamu sai Hajja Muhammad tare da Hajja Hawwa Hamma tare da Idi Gambo sai Malam Isa Ahmed Baba tare da Hajja Mai Yakubu sai Hajja Maimuna Mandi sai Muhammad Munguno tare da Saidu Hassan Henchman sai kuma Sani Ahmed wato Sanina sai Simon Marcus da Yusuf Adamu Jajiri shugaban majalisa sai kuma Abdu Bukar Daura sai Habu Zali tare da Hajja Gana Tijani dukan ku da fatan kuna nan lafiya.
I'm not.
To ma da la a gaba sai gaisuwar ƴan majalisar nan ta abari ya huce na kan BBM wato Abubakar Haruna Galadanci na gidan Radio Express FM da ke kanan Dabo sai Abubakar Kalajanga Jalingo tare da Ahmed Kaigama sai Ahmed Muhammad Saka tare da Aishatu Kawuru Bado sai Ali Muktar Umar Kwalli sai Hajiya Amina Hamza Bems tare da dan buram na Maradun wato Muhammad Hassan sai kuma wato barista Faruk Sarki wato tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya da Rashin Jihar Bauchi sai Habibu Ahmed tare da Jamil Umar Odubo sai Malam Muhammad Bello tare da Sa'ad Kagarko sai Sanusi Wali da Prince Abdulkadir Sadauna sai Tijani Muhammad tare da Umar DS na kamfanin Sadarwa Connect sai Hajiya Fatima Awalu wadda aka sani da suna uwar Sharifai dukkan ku da fatan kuna nan lafiya. Sauraro zamu da sa'a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana huta lafiya.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
An kashe wasu 'yan sanda guda uku a wani harin da aka kaiwa jami'an tsaro a Niger inda suke kan iyakar Nigeria, Burkina Faso da Mali. A shekarun jiya Alhamis ne ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar Niger ta bada wannan sanarwa a gidan talabijin, inda Kanar Ledru Mustapha ya faɗa a cikin sanarwar cewa maharan sun kai hari ne akan wasu babura guda hudu da kuma wata mota kira a kurukura. A jiya Juma'a, kungiyar tarayyar Turai da kasar Turkiya sun amince da wata yarjejeniyar da suka yi amannar za ta sauƙaƙa wahalar da ake ciki na kwararar 'yan gudun hijira wanda suke kutsa a cikin Turai, wanda Turai bata ga irin tabbatun bayan yakin duniya na biyu. Shugaban kasashen Turai din Donald Tusk da kuma Prime Minister Turkiya Ahmed Davutoglu sun ce wannan yarjejeniya wata babbar hoɓɓasa ce ga kasashen. An tabke wani kokowar wanda ake zargi da maganar harin da aka kai a birnin Paris a ranar 13 ga watan Nuwambar shekarar da ta gabata, inda aka tabke shi a garin Belgium, wanda Salah Abdeslam ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ta nema tun watanni kamar hudu da suka wuce. Mahukunta sun ce ya ji rauni a kafa amma sun mika shi zuwa asibiti. Haka kuma kasar Rasha ta janye mafi yawancin jiragen saman yakinta a kasar Siriya, sannan ba su kai wani hari ta sama ba a makon da ya gabata gabaɗaya kamar yadda jami'an sojan Amurka suka bayyana. A jiya Juma'a ne kakakin rundunar da ke lura da yaƙe-yaƙen da ake yi a gabas ta tsakiya, wato Kanar Pat Ryder, ya bayyana wa manema labarai da suke zaune a Pentagon cewa ba a kai harin ba, sannan kuma in ma ba su kwashe jiragen duka ba to sun kwashe mafi yawanci. Haka kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙoƙarin yin taro a ranar Juma'a mai zuwa, in Allah ya kai mu, don tattauna maganar Koriya ta Arewa game da cewa da aka yi sana yawan tsokanar faɗa da harbar rokoki da suke yi, musamman wanda suka yi a baya-bayan nan na samfurin ballistic mai cin gajeren zango. Wata yar adawa a ƙasar Cuba, Mariam Lieva, ana sa ran za ta tattauna da Barack Obama a ziyarar da zai kai Cuba. Haka kuma daga ƙarshe, jami'an tsaro na farin kaya a Amurka sun ce wai maganar da ake ciki suna kallon ƙurilla game da ba American nan da ya ce ya gudo daga ISIS.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ma.